sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa. Sai kuma shirin da dan gari, shirin haɗin gwiwa na muryar Amurka da tashoshin radio a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan ana shan hantsi lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Jiya Juma'a kasar Denmark ta bada shawarar sabbin matakan kulle don daƙile yaduwar sabon nau'in cutar coronavirus, yayin da sauran kasashen Turai ke tunanin daukar mataki kan tafiye-tafiye don daƙile yaduwar cutar. Sabon nau'in cutar ya haifar da karuwar kamuwa da cutar a Burtaniya, yawan da ya kai kusan matakin kokullar farkon shekarar 2021. Yayin da sauran kasashen Turai da Amurka su ma ke fuskantar samun hahawar masu kamuwa da cutar. Prime Minister kasar Denmark Mette Frederiksen ta ce a wani taron manema labarai takunkumin, wanda ke bukatar amincewar majalisa, zai hada da kayyade adadin yawan mutanen da za su iya kasancewa a cikin shaguna da rufe gidajen wasan kwaikwayo da sauran wuraren nishadi da cibiyoyin taruka, da kuma tilasta saka takunkumin fuska a galibin wuraren taruwar jama'a. Kasashen Ireland da Jamus su ma sun yi al'akarin karin takunkumin 'yan kwanaki kafin Kirsimeti da sauran bukukuwa su fara da gaske. A farkon wannan makon, Faransa ta hana tafiye-tafiye zuwa ko tafiya Burtaniya, inda Omicron ke karuwa. Wata kotun ɗaukar ƙara ta tarayyar Amurka jiya Juma'a ta bayar wa shugaba Joe Biden damar tilasta manyan ma'aikatu masu zaman kansu saka dokar saka takunkumin fuska a ma'aikatansu. Hukuncin da alƙalai biyu cikin uku suka amince na wani kwamiti na kotun ɗaukar ƙara na gunduma ta shida ya yanke, ya sauya hukuncin da wani alƙalin tarayya ya yanke a wata kotu ta daban da ta dakatar da wa'adin a faɗin ƙasar. Dokar daga ma'aikatar tabbatar da tsaron lafiyar ma'aikata ta Amurka za ta fara aiki ne daga ranar 4 ga watan Janairu. Tare da hukuncin na jiya Juma'a, ba a bayyana lokacin da za a iya tabbatar da wannan doka ba. Jami'an tsaron Morocco da ke samun goyon bayan Amurka sun daƙile wani harin bom da ake zargin kungiyar da'awar kafa daular musulunci ISIS ta shirya, tare da sarki wani da ake zargin mai goyon bayan haramtacciyar kungiyar ne, inji 'yan sandan yaƙi da ta'addanci a jiya Juma'a. Wannan kama shine sakamakon haɗin gwiwa na kud da kud tsakanin jami'an tsaron Morocco da jami'an tsaron Amurka, inji hukumar shari'a ta ƙasar Morocco a cikin wata sanarwa ba tare da bayar da ƙarin bayani game da aikin na haɗin gwiwar ba. Sanarwar ta ƙara da cewa wanda ake zargin mai tsatsauran ra'ayi ne na ƙungiyar da ake kira ISIS, kuma daga yankin Sala al-Jadida da ke arewacin Rabat. A cewar binciken farko da aka yi, mutumin ya yi mubaya'a ga ƙungiyar. Sanarwar ta ƙara da cewa ya yi shirin shiga sansanonin horar da mayakan jihadi na ƙasashen waje kafin ya yanke shawarar shiga wani shiri na ta'addanci a Morocco ta hanyar amfani da ababen fashewa. Daga bisani, 'yan sandan sun kama wasu na'urori da kayayyakin da ake amfani da su wajen haɗa ababen fashewan. Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Daga ƙarshe, dukkanin waɗanda aka yi garkuwa da su daga wata ƙungiyar mishan da ke da mazauni a Amurka da aka yi garkuwa da su a Haiti, an fitar da su daga ƙasar bayan shafa watanni biyu suna fama da wahala, kamar yadda shugaban ƙungiyar ta ofishinsu da ke Ohio ya faɗa a jiya Juma'a, yayin da kuma ya miƙa tayin afuwa ga masu garkuwa da mutanen. David Troyer, babban darakta na ma'aikatan ma'agaji na Christian Aid, ya faɗa a cikin wata sanarwa ta faifan bidiyo cewa wanda jirgin saman Amurka ɗauke da tutar Amurka ya bar yankin Caribbean da yammacin ranar Alhamis ɗauke da 'yan mishan 12 na ƙarshe da aka yi garkuwa da su sa'o'i bayan an sako su.
Labaran duniya duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin Tubalin Tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke dauka na shawo kan lamarin.
Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na Tubalin Tsaro. A dai wannan shekara mai karewa ne, gungun malaman addinin nan na kasashen yankin Sahel, wato Rabitatu Ulama wa Du'atu Aimatud Daula Sahel, kungiyar da ta kunshi malamai da limamai a kasashen yankin Sahel da ke aikin canza munanan aƙidu da gurɓatattun fahimta irin na addini tsakanin matasan yankin. Ta gudanar da taronta karo na 14 a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. To madalla, jim kaɗan bayan gudanar da wannan taro, na tattauna da wakilai biyu daga kasashen yankin Sahel ɗin, wato Najeriya da Niger, da kuma yadda tattaunawar tamu ta kasance.
Sunana Ahmad Murtala, farfesa ne a Islamic Studies karatun addinin Musulunci, ina kwadago a Jami'ar Bayero. Kuma ni wannan dan kungiya ne da ake kiranta Rabitatu Ulama wa Du'atu Aimatud Daula Sahel, mana kungiya ce take inuwar malamai da limamai da masu da'awa kasashen yankin Sahel.
Sai kuma
to ni sunana Dallatu Malam Mamma, matsayina dai na yanzu ina director general na abin da ake cewa Agence Nigerienne de Presse, kamfanin dillancin labaru na Niger wanda ake cewa ANP. Yanzu a can nake aiki a matsayin director general. Ito akwai gudunmuwa da muke kawo a cikin wannan kungiya.
Professor Murtala, shi wannan cibiya ta ku menene makasudin samar da ita?
Makasudin samar da ita shine a duba yanayin yadda zai zamo cewa a kawo wato malamai su tallafa don a shawo kan irin matsalolin da ake samu musamman a wannan zamani, matsalolin da suka shafi ta'addanci, matsalolin da suka shafi wato sace mutane sai a biya kuɗi, matsalolin da suka abin da ake kira kidnapping ko banditry, kowace irin matsala dai da ta shafi waɗannan. To kungiyar tana duba wannan, kuma kokarin da ake shine a ja hankalin malamai a kowace kasashe cewa su yi la'akari da wani hanyoyi ne ake samun a shigar da samari da 'yan mata da sauransu cikin irin waɗannan kungiyoyi ko waɗannan bayanai da suke ba su dace ba, tsari da bai dace ba, sannan kuma wani hanyoyi za a bi a yi maganin matsalolin. To wannan shine hanyoyin da ake shigar da hanyoyin da za a yi magani. Sai mu kawo kuma irin experience, wato abu da ake a aikace na kowace ƙasa, sai a bada shawarwari a addinance da abin da ya kama don a shawo kan wannan abuwa.
Wani Dalatu, kai a matsayin ka na ɗan jarida, wani irin rawa kuke takawa domin cimma manufar wannan kungiya?
Yanzu kamar bayanin da Professor Ahmad Murtala ya bada gaba ɗaya akan aikin da kungiya take yi, misali duk abin da ya hudu kin wannan, in a tsakankanin su ne su mutanen kungiyar suka tsaya suka dauki mataki suka tsaida, in babu dan jarida a ciki misali wanda zai watsar da labarin duniya ta san shi menene matsayin labarin bai tafiya ko ina, kamar mataki ne za ku dauka ko wani asiri ne za ku yi a cikin daki ku durar da kai da mutum ko to kuwa sai daga kai sai shi sai Allah ko. To yanzu kamar yanda ka sani ne, babu abin da zai yuyu in babu labari a ciki, babu abin da zai yuyu matukar ba a samu ba abu yanda kayayyakin watsa labaru za su yada shi. To shine wato ni matsayina a cikin wannan kungiyar da sunan ƙasa ta ƙasar Niger da sunan kuma matsayina na ɗan jarida, in yada in ba da gudunmuwar yada matakan da ita kungiyar ta ɗauka saboda a san su a fuskar duniya gaba ɗaya, a san su a cikin ƙasashenmu gaba ɗaya, shine manufa, shine aikin ne da nake. Su suna aikin su na tsaida al'amura ga fuskar addini, ga abin da addini ya ce akan harkar tashin hankali da muke gani na yanzu. Ni kuma matsayina da ɗan jarida, ni kuma in shaidawa duniya da cewa ga abin da kungiya ta tsaida, ga abin da ta hudi akan kaza 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 ne kaza kaza ne, saboda ya tahiyar shi da duniya mutane su ji da kunnan su su bambance wannan ne na gaske wannan ne ba na gaske ba. In babu labari kamar yadda na gaya maka ne, duk abin da za a bayyana tasiri gaba ɗaya a cikin ɗaki ne za a bata ko a cikin takardu ne za a rubuta. To shi ne
Professor Murtala, ina dawo gare ka, kamar taro ne yau mai aka tattauna akai.
To wannan taron dai shi ne na 14 da muka yi, shi ne kuma karo na farko da aka fara a Najeriya hakika kungiyar suna so tintina a zo Najeriya, saboda babu kasashen da bamu karanta abin je ba, babu lungun da bamu shiga ba, babu guri da bamu je mun iske ko lokacin ana rigingimin ko ba a rigingimin mu je gurin da je a tattauna da malaman a bada shawarar da suka dace a kasashen yankin Sahel. To alhamdulillahi sai muka ga cewa wannan taron na yanzu ya bada hankali a kasa hankali akan wato abin da yake shafi ke damun Najeriya. Abin da yake damun Najeriya shine musamman a yanzu inda yanda ake sha'anin fauci mutane din nan, da yanda ake sace mutane, da yanda ake ta'addanci kala-kala da shoransu. Da haka sai muka sa abin da yake wato unwani ko kace wato film babba na wannan sai muka ce The Role of Ulamas, ulama ake na scholars in tackling the menace of terrorism, extremism and banditry in Sahel regions. Wannan shine cikakken abin da yake aka sawa sunan The Role of Ulama in Treating the Menace of Extremism, Terrorism and the Banditry in Sahel region.
Wato rawan da malamai za su taka wurin tankara matsalolin tsakolar ayin addini, ta'addanci da kuma ayyukan irin yan bindiga daɗi ko?
Yau yan bindiga daɗi. To wannan shine abin da yake, to abin da aka kira kuma kasashen Sahel ina kamar kasashe 13 ne waɗanda suke cikin kungiyar. Ya hada da Najeriya da Niger da shauransu, waɗannan dai suna cikin waɗannan kasashe.
Malam Dallatu, idan muka duba girman matsalan ta'addanci da kuma tsatsauran ra'ayi a ƙasar Niger, kamar ya girman matsalar take?
Matsalar ba ƙarama ba ce, fi sabilillahi, tana da kuma wato mushkila da yawa, amma inda nake cewa da aikin da muke yi kin yana da tasiri. A yau babu wanda zai ce bai san ba matsalar, a dalilin yaɗa ta da ake a kowane lokaci. Mu ya zamanto kamar yadda ka sani ne, wato kamar fitila ce muke haskawa cikin duhu, abin na gaba ana ganin shi. Kenan da gudunmuwa da injin rudu suke kawowa gaba ɗaya a yau aiki na duniya wannan gaba ɗaya, ya sa gaba ɗaya hatta mutanen cikin daji sun san ina ne aka nufa, sun san menene ta'addancin wannan, kuma sun san irin ɓannar da yake yi. Shi ne mu aikin da muke yi, kuma nake tamahani muna cin nasara a sama, saboda dai a yau babu wanda zai ce maka wallahi ni ban sani ba. Akwai wanda zai ce maka lalle a da fari an zambace mu, an gaya mana wani abu daban wanda ba shi ba, amma daga baya yawan yaɗawar da ake yi mu ban ma canza sakon da su ƴan kungiya suka bada. Wanda suka bada shi ne mu muna bada gudunmuwa ne ya shiga kunnuwan mutane, ya tafi inda ye kamata ya tafi, guri mai nisa, zamanto kowa ya san halin da ake ciki. Shi ne muke saman shi. Kamar yadda ka sani ne, kowace ƙasa a cikin waga ƙungiyar banda malamin da gare ta wanda yake wakiltanta, akwai ɗan jaridanta da yake wakiltanta. A cikin ɗan jaridu akwai masu rubutu, akwai masu magana, akwai ƴan gidan talabijin. Ni yanzu misali a matsayina na shugaban kamfanin dillancin labarai, ni rubutu ne aikina. Abinda duk kungiya ta tsaida matakai, ko abinda duk malaman suka hudu suka ce ga abinda ya kamata a tsaida sauran malamai su aikata gaba daya, shine zan yaɗa, zan rubuta, in sashi a wannan kamfanin dillancin labarin na wannan, ya gewaya duniya gaba daya, kuma ya dawo a ganshi, a sanshi, a san mene kungiya take.
Professor Murtala, idan muka duba wato girman matsalar ta'addanci da kuma rashin tsaro a kasashen yankin Sahel din nan, kamar irin rawar da kuke takawa anya yana yin tasiri kuwa?
Yana tasiri da kyau kuwa. Ai, tasirin abu kala-kala ne, hawa-hawa ne. Muhimmin abun da mu muka sa gaba a kai, kaga kowannenmu ai malamai ne daga kasashe daban-daban. Saboda abun da muke kamar yanzu wanda muke a nan Abuja dinnan, kuma shi muke a nan Najeriya kenan, shi muke a sauran kasashen, muna tara malamai gurgudu a nan wani lokacin mun tara malamai, ya kamata mu taro malamai gabar da mu kudda Arewa, amma saboda halin da kasa take ci, da haka sai muka tara malamai gurgudan waɗanda suke kusa da garin Abuja da Neja da Nasarawa haka da shauransu. Saboda haka idan mu sai mu tara su, sai mu musu bayani. To su kuma limamai ne, su kuma malamai ne da suke bayani a rediyo, malamai ne da suke bayani a talabijin, malamai ne da suke da wa'azizuka da majalisai da shauransu. To kaga abinda muka musu bayani, muka kawo musu da kai, kuma su ma suka kata su gudunmuwa, da tare da su muke tunanin. Da haka za mu duba abinda Alkur'ani ya faɗa, Sunna ta faɗa, abinda malamai suka faɗa, a haɗa wannan bayanan a musu bayani. Kaga za su ɗauke shi su je su daɗa wayar da kan wasu, kaga tasirin ya taso ta nan gurin. Saboda haka tasirin ba wai tasiri ne da za mu zo abin ka gan shi a ƙarshe ƙungiyar ga abubuwan ba, amma duk inda muka je muna samun malamai a lokaci guda, muna zama da malamai 50 sama da haka ma
ana gana da malamai 100 sama da haka ma. Kuma za ka ga cewa abinda aka suka kawo na matsalolinsu za a ba su shawara a gyara musu zaman yadda za su yi a saisaita lamura. Kungiyar tana yin abin da yake na tasiri kwarai da gaske, kuma muna samun feedback, muna samun wato jawabin me aka yi a bakin su malaman, tunda suna bugawa su suna ƙarin neman haske, wasu kuma suna ƙara buƙatar takardun da muka kaddama su karɓa su je su yaɗa su. To kaga buƙatar da aka yi ta biya.
Masu sauraro duka-duka, da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da Solomon Abo wanda ya daidaita mana sauti, da kuma Abba Ɗayyabu Safana wanda ya taimaka wurin haɗo bakin malaman da muka zanta da su a wannan shiri. Sunana Hassan Maina kaina ke sallama da ku, mu kasance lafiya.
To a gaida Malam Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraro, barkanmu da warhaka, barkanmu kuma da sake saduwa da ku akan wannan shiri mai farin jini wanda aka yi masuna da dangari. Shiri ne na sashin Hausa na muryar Amurka tare da haɗin gwiwan Alpha Radio mita 104.9 a birnin Kumashi, ƙasar Ghana. Yau kan wannan shiri mun tattake zuwa garin Obuasi, gari ne da ake samun ta cikin Ashanti region a ƙasar Ghana. In ka shigo ƙasar Ghana, wannan gari na Obuasi gari ne ta shahara cikin aikin zinariya, wanda duk kowane matashi ko mazauni a cikin ƙasar Ghana yana fariya ya samu kansa cikin wannan gari. In ka fita daga Kumashi zuwa Obuasi, za ka samu akalla mita 59. Sa'annan kuma mazauna cikin wannan gari na Obuasi akalla sun kai 175,000 ke zama cikin wannan gari na Obuasi. Kan haka muka yi tattaki muka shigo zongon Obuasi, inda muka samu wazirin Obuasi Alhaji Ahmed Rufai, inda muka tattauna da shi ya ba mu tahirin wannan gari mai albarka na Obuasi a takeice.
Sunana Ahmed Rufai Ibrahim, wazirin Obuasi.
Akalla wani shekara aka hasasa zungun Obuasi?
Takeice zan ce da zungun Obuasi an 300 zuwa 400 da aka fa Obuasi, zungun Obuasi zan ce.
To suwa suka hasasa wannan zungun Obuasi?
Zangon Obuasi kakanninmu Hausawa suka fa zangon Obuasi, da kuma Wangarawa, saboda kasan nan wurin aiki ne na bature, wato aikin mines na zinariya. Saboda shaka ya sa kabilu da yawa sun zona, amma ainihin wanda suka fa zangon sosai su ne Hausawa da kuma Wangarawa. Amma kakannin kakanninmu zuwa suka yi, waɗansu sun zo da aikin malantaka, bayan sun zo da kasuwanci, wayansu ko sun zo ne saboda banga aiki to suka kafuna gaskiya suka zo kuma an karbe su hannu bibiyu aka ba su wuri can bisa nake ga maka zango dan shi a takeici dai abin da zan iya ga maka kenan wayansu sun zo kasuwanci wayansu kuma sun zo da addini su yaɗa da addini wayansu kuma sun zo saboda aikin nan na hakan zinariya
to zaka ka ba mu tayiri zongon buwasi a takeici
to mallam hauri zongon buwasi dai gaskiya mun tashi koko mun ji labari zangon basi anyi manya da yawa anyi manyan sarakuna da yawa tun daga kakanmu Malam Husaini har yazo kan babanmu Alhaji Ibrahim sarkin Zango wannan dai mun tashi mun gane shi bayan shi aka samu sarki Alhaji Sharubutu Abdullahi Sharubutu bayan shi kuma aka samu wanda ke kai yanzu na sarauta Alhaji Jibril Ibrahim sarakunan zango kenan da sofa da muka abanga haka a zango
na'am to she wani aiki aka san ku da shi a cikin zangon buwasi
mallam auri gaskiya ba su kamar da ka sani ko na gaya maka yawanci an zo garin gane saboda aikin zinariya saboda shi yawancin aikin ga da aka kafa ainihin aikin da aka kafa buwasi mutanen zango suka kafa aikin nan mutanen mu ne ke shiga rami wangarawa mosawa kadodi da sauransu so shi gaskiya abin da aka san mu da shi kenan sai dai zuwa dare nayi gari na wayewa dare nayi gari na waya ido na budewa aka fara koyon sana'a daban-daban amma ainihi aikin garin ga shine aikin zinariya
to wala buwasi bambanta tsakanin buwasi da sauran garurukan Ashanti reje
dalla abin da ya bambanta ne shine kaga buwasi sai a ce bai kai kuma shi girma ba amma an za a yi akalla inje gwancin mutane da ke buwasi akwai yaba dan kalbe girman garin ka kamanta da mutanen da ke cikin garin saboda aikin nan ya barin buwasi ya cika kware akwai mutane kuma kowane lokaci saboda aikin nan na rami na zinariya kullun za ka ga mutane kaman kowa na cikin dan wadata gaskiya saboda aikin nan da aikin
to wani abu ne zan muku kalubale yake cin ku tuwa koriya cikin zangon buwasi
mallam buwasi ne gaskiya zango abin da ke damun mu kwarai tun asali shine ka san zangon buwasi kan tudu yake bisa tudu haka ba zango batun ruwa batun hanyar titi batun wurin bayan gari da su duka sai mutum ya gangaro kasa sa'annan ya sanne kuma bisa har yau ba inda mota ke zuwa kai zangon buwasi zaka ji wani gari mota tudu ya fi na buwasi amma mota na zo har kofar gidan mutane
na'am to suna obuwasi nan zaka ka ba mu manin shi
obuwasi magana a santi ne wato wai karkashin dutsi obuwo dutsi kenan to shi yasa ake cewa obuwasi wai karkashin dutsi ma'anar shi kenan magana a santi ne obuwasi karkashin dutsi kuma dukkan asanti kasan asanti region garin ga basi adansi inda aka fara gina gida sosai kenan yasa ake shi ma adansi mai
to wani take aka san zungun buwasi da shi
buwasi da kakanni ana cewa wai garin daka ba gari haka suke cewa lakamin da ake cewa buwasi kenan wai buwasi garin daka ba gari daka me shine zinariya na dauko ana dakawa ne amma kaga ba gari masara bane shi za ake cewa daka ana cewa basu gari daka ba gari
to jama'an masu sauraro tattaunawa kenan da muka yi tare da wazirin zungun obuwasi Alhaji Ahmed Rufai Ibrahim kan wannan shiri mai farin jini da aka yi masuna da dan gari ni ne naku Audu Zaid Alfa Radio Kumashi Ghana
madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu a madadin dukan waɗanda suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Solomon Abo da hada shiri da bada umarni, alheri ke muku, fata alheri ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya.